lokacin Allah ya hore masa yanda zai haji, bai hajjin ba ya bari, to irin sakamakon da yake sauraron sa. Ya karbu daga Sayyidina Ali, wato hadisin Harisul A'baru ne, wanda aka ce akwai sabani ga tsakanin malamai game da cewa ayi riko da hadisin sa koko ba ayi riko da shi ba. Sayyidina Ali ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mallaki guziri da dabbar da zai hau ya je Makka, dabbar da za ta iya kai shi ɗakin Allah mai alfarma alhali yakin hajjin, tare da cewa Allah ya hore masa abin da zai hajjin da shi yake, to kai ya damu ma, dan ya mutu ba Yahude ko ba Nasare. Da haka din da yayi da cewa ya mutu ba Yahude ko ba Nasare, ai duk ɗaya ne, ashe barin hajji laifi ne babba. Abin da yasa aka faɗi wannan maganar, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani, Ubangiji ya ɗora wa mutane cewa lallai su je hajji ga Ka'aba, su yi hajji ga Ka'aba, ga duk wanda yake ya sami ikon hanya, ya sami ikon zuwan. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne garibi, ba mu san hadisin nan ba sai ta wannan hanya. Akwai magana game da isnadinsa. Hilal ibn Abdullahi da aka faɗa isnadin ba a san shi ba, majhuli ne. Shi kuma Harisul A'war ana ganin rauninsa a hadisi. Babin abin da ya zo game da wajabta haji akan duk wanda ya samu guziri, ya samu dabbar da zai hau. Qala Ibn Umar ya ce wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulallahi, me ke wajabta haji akan bawa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce guziri da kuma dabba. Mutum yana da guzirin da zai kai shi Makka, yana da dabbar da zai hauta kai shi Makka, ai ya zama masa wajibi ya je ya yi haji, matuƙar dai a da bai hajjin ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abdullahi ibn Umar hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne wanda yake kyakkyawa. Abinda ya sa Tirmidhi ya kyautata shi ya ce hadisi ne kyakkyawa don yana da shahidai da yawa, amma in aka dubi sanadin nan shi kadai sai a ce hadisi ne rarrauna. To ana aiki a kansa wajen malamai cewa duk wani mutum da zai mallaki guzirin da zai iya kai shi Makka, zai mallaki dabbar da zai hau, sai a ce haji ya zama wajibi a kansa, wajibi ne je ya yi haji. Ibrahim da aka faɗa wannan isnadin shi ne ɗan Yazid wanda yake Huzi, mutumin Makka. Wasu malaman sun yi magana akan shi wannan Ibrahim din dangane da kiyayewarsa, wasu da yawa sun ce munkarul hadisi. Babun abin da ya zo akan sau nawa aka ɗora wa bawa ya je haji. Haji sau nawa ne yake zamowa farilla akan mutum? Ya kama daga Sayyidina Ali ɗan Abi Ɗalib, Sayyidina Ali ya ce yayin da aya ta sauko da take cewa Allah ya ɗora wa mutane cewa lalle su je su yi haji, wanda duk ya sami ikon, galu sai sahabbai suka tambayi manzon Allah, ya Rasulallahi, duk shekara kenan wajibi ne a kanmu mu je mu yi hajjin? Manzon Allah ya yi shiru. suka ce ya rasulullahi hajjin nan da kace wajibi ne akan mu lalle ne duk shekara mu je mu yi manzo Allah ya ce musu a'a ba duk shekara aka ce sai kun je kun haji ba da na ce eh sai da kai tambayan nan duk shekara ne za mu je mu haji na ce muku eh da sai ya zama wajibi akan ku kenan duk shekara sai kun je wato ashe Allah subhanahu wataala yakan yi tafwiri ga annabinsa ko bawa ma daga bayansa cewa kai hukunci in dai a shari'a ta ce ko addini na kai hukunci duk abin da kai hukunci da shi daidai ne yanda suyudi yake faɗa a kaukabu sadi ko ya juzu an yuqala lin nabi hukum bima tasha'u wal waliyyi fa huwa sawabu wa yakunu mudraka shar'an wa tafwiran yusamma zalika irin wannan ne ake kira tafwiri Allah ya fawwara matsala ta addini ga wani daga bayansa a ce duk yanda kai shikenan haka addinin yake to fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ya wa'anda yake sun ba da gaskiya kan ku ce za ku ringa tambayar abubba ku ce kaza ya za a yi ne wanda karshe in an bayyana muku haka din sai ya zamo ya bata muku ba za ku so ban an bayyana muku to in kuka shiru ba ku tambaya ba din yanda kuka sai ya zamo ya wadatar amma kuka za a tambaya shikenan sai dole yanda aka ce muku ku yi shi yasa ku rage tambaya wayin ta salu an hahi ne yana zalul qur'anu tubdalaha tubdalakum afallahu anha inna allaha ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin to Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a babin nan daga Ibn Abbas da kuma Abi Huraira Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Sayyidina Ali hadisi ne kyakkyawa amma garibi ta wannan fuskar garibi ne ta wannan fuskar sunan Abu Buhtari Sa'id ibn Abi Imrana shi ake kira Sa'id ibn Fayruza mahaifin nasa Fayruz shine ake wa alkunya da Abu Imrana babin abin da yazo gaba da cewa sau nawa annabi ya yi haji a rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sau nawa ne haji a rayuwarsa ya kabu daga Jabir ibn Abdullah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haji sau uku haji uku ya yi a rayuwarsa ya yi haji biyu kafin a ce ya yi kaura ya koma Madina da zama shi yasa wannan hajjojin guda biyu ana ganin kamar sannan Allah bai faranta hajjin ba ma ya yi wata haji kuma sau ɗaya bayan ya yi ƙaura zuwa Madina wanda yake ya yi umra tare da wannan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da tagoyi 63 Ali sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi ya taho daga kasar Yaman da ragowar raquma wato raquma 34 ko 33 33 ya zama da aka hada da na annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama ko 37 kai 37 ya zama da aka hada suka zama raquma 100 malamai kuma suke cewa sai wannan ya zama wata ishara babba akan cewa ashe bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali zai rayu ko bayan hijira zai rayu wato zai rayu waɗannan shekarun ne bayan hijira dan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali shekaru 27 din nan ne aka kashe shi domin an kashe shi wato wajen wannan lokacin to a ciki akwai wani raƙumi na Abu Jahal akwai zobe na azurfa a hancin wannan raƙumin rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan raƙumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni daga kowace taguwa aka yanko tsoka ta nama aka hada tsokan nan da aka yanyanko aka dafa, manzo Allah ya sha daga romanta. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne garibi daga hadisin Sufyana, ba mu san shi ya zo ba sai ko daga hadisin Zaid ibn al-Habad. Naga Abdullahi Abdurrahman shi ne darimi mai sunanu ko musnadu. Ya ruwaito wannan hadisin a cikin littattafansa daga Abdullahi Abi Ziyad, ya ce ana tambaye Buhari daga wannan bai san shi ba, na tambaye shi daga wannan hadisin, bai san shi daga hadisin Sufyanu Sauri ba, daga Ja'faru, daga mahaifinsa, daga Jabiru, daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Na ga Buhari ba lissafa wannan hadisin, hadisi ne da malamai suka kiyaye shi, yana ɗaukansa cewa hadisi ne shazzi. Yana yace Buhari hadisin na an ruwaito shi ne daga Sauri, daga Abu Isaka, daga Mujahidu, Mursali ba a faɗi wanda ya ruwaito, ba a faɗi na sama da sahabin ba. Ba a faɗi na sama da tabi'in ba. To, Katada ya ce na ce da Anas ibn Malik, hajji nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi? Anas ibn Malik ya ce hajji ɗaya kawai ya ita ce Hajjatul Wada'i. Malamai suka ce ba lalle a ce akwai ta'arudi tsakanin wannan da wancan ba, saboda wancan ana maganar hajjojin da ya yi tun ma kafin a faranta hajji, amma wannan ana maganar hajjin da manzon Allah ya yi ne bayan an faranta hajji, shine cewa sau ɗaya ne kawai ya je hajji bayan da aka faranta hajji. Ya yi umra har guda hudu, umrar a watan Zulqa'ida, ya yi kuma umrar da ya yi qira'ul Hudaybiyya, ramuwar umrar da ya to aka hana shi shiga Makka a Hudaybiyya. Ya yi umra kuma tare da hajjinsa, da kuma umrar da ya yi harama da ita daga ji'in rana bayan ya dawo daga yakin Ta'ifa. Yayin da ya gama raba ganimar da aka samu a yakin Hunainu, Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Habban ibn Hilal shi ne Abu Habib al-Basri, mutum ne babba kwarai, mutum ne babba, yana cikin manyan marwaita hadisi, manyan malamai, amintacce. Da ya ibn Sa'id al-Qatta ne dangana shi zuwa cewa amintacce ne. Ba ma abin da ya zo cewa sau nawa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umra. Ikirimatu ya karɓo hadisin wajen mai gidansa wanda ya yanta shi, shi ne Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je umra har sau hudu. Akwai umrar da ya je ba a bashi ya shiga Makka ba, ita ce umratul Hudaybiyya min qabilin, da kuma umra shekara mai zuwa wadda aka yi daman da mutanen Makka cewa za su bari a yi, sai kuma umratul qara'i a wato wadda ya ta a Zulqa'ada, da umrarsa ta uku wadda ya ta daga ji'in rana bayan ya gama raba ganimar Hunainu, sai kuma ta hudun wadda take tare da hajjinsa. To ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga wato Sayyidina Anas da Abdullahi ibn Amr da Abdullahi ibn Umara, Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Ibn Abbas ya ruwaito hadisi ne kikkiawa amma garibe. Ibn Umayyah da ta ruwaito hadal hadisi, wannan hadisin daga Amr ibn Dinarin daga Ikrimatu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umra har sau hudu. Bai ambata ba cikin ruwayar ta sa cewa daga Ibn Abbas. Ya tabo daga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kamar hadisin nan da ya gabata, yayi umra sau hudu. To Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To wannan babi ne a game da abin da ya zo cewa daga ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya harama da haji sanda za shi hajjatul wada'i. Jabir ibn Abdullahi yace yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya haji a shekara ta 10 daga hijira, wato bayan an budu Makka da kusan shekara 2 kenan, sai ya sa aka yi shela a cikin mutane. Mutane suka taru masu yawa, mutane masu dimbin yawa suka taru a Madina. Yayin da ya fita ya je jejin, sai ya harama a nan. Wato Baida'u ɗin an ce sunan waje ne a Zulhulaifa, inda yake nan ne gurin haraman mutanen Madina da kuma ma duk wanda za shi Makka amma ya zamo ya bi ta Madina. Duk wuraren harama na haji gaba ɗaya ba wanda yake ya fi nisa daga Makka kamar Zulhulaifa. Zulhulaifa ta fi duk mawaki tu nisa daga cikin Makka, da ita tsakaninta da Makka ya haura kilomita 300 ko kusa dab take da Madina. Kala Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Ibn Umar wanda Buhari da Muslim sun ruwaito shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai harama ba sai ya wa gindin masallacin Zulhulaifa. Haka nan akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Anas, masu littattafan nan bakwai duk sun fi da shi hadisin nan na Anas. Haka nan Miswa Rubin Maharamata Abu Isa Tirmidhi yace wato shi hadisin na Miswa Rubin Abu Dawud, Buhari da Abu Dawud duk sun fi da shi. To Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Jabiru hadisi ne kyakkyawa ingantacce wanda Buhari ma ya fi da shi. Abdullahi ibn Umar yace kukan ce wai sanda Annabi za shi haji bai yi harama da hajjin ba sai da ya fita jeji. Magana da kuke faɗa a game da manzo sallallahu alaihi wasallam wadda ba gaskiya ba ce. Wallahi manzon Allah bai harama ba sai a gindin masallacin Zulhulaifa, a gindin bishiyar nan da take wannan masallacin. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Wannan babi ne wato Buhari da Muslim ma su ruwaito shi, wato lamarin yanda yake tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama an samu sabani a game da a ina ne manzon Allah ya harama. An ce dalilin sabanin nasu hadisin da Abu Dawud da ya ruwaito a sunan dinsa daga Sa'id ibn Jubair yace na tambaye Abdullah ibn Abbas nake cewa da shi ina mamaki irin yanda aka samu sabani tsakanin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama akan magana daya ita ce ina annabi ya harama daga ina ne Abdullah ibn Abbas yace in dai magana ina annabi ya harama ne to nafi kowa ma sani na ma fi kowa sani domin Annabi sallallahu alaihi wasallam haji daya abinda yasa kenan ya jawo mutane suka yi sabani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da niyyar haji da yaje masallaci na Zulhulaifa wato sai yayi raka'a da ake yi na harama ya kudura niyyarsa a wannan wajen bayan ya gama raka'o'in waɗanda suke kusa da shi sun ji san da yayi niyyar wanda ko suke nesa da shi ba su ji ba shi yasa kuma da ya tashi a sannin bai talbiya ba amma sai da ya fita ya kawo jeji ya kama hanya sannan ne ya fara yin talbiya to a sannan wasu suka ji sai suka dauka cewa san da ya fara talbiyan nan a sannan ne ya fara wato ya harama su ma kuma waɗannan wanda suke gindin taguwar ta sake nan da suka ji shi a san da farkon san da ya hau taguwar to kuma da ya hau kan hanya gaba ɗaya sai ya ƙara yin talbiya ya ƙara daga muryarsa da talbiya wasu kuma sannan sai ya zama sannan suka ji shi sai za su suka ce ai sai da ma ya fito jeji sannan ya yi harama yace dalilin da yasa kenan aka samu sabani kowa ya ruwaito ne dangane da yanda ya gani kuma ya fahimta daman ko kowa cewa akai rahimallahu ra'an intaha ila ma sami'a mutum iyaka abin da ya ji ko ya fahimta iyaka wannan aka ce aiki da shi illa iyakan an kawo masa fahimta da ta fita sa karfi ya tabbata eh wannan ta fita sa karfi ya zama wajibi ya bar tasa amma matukar yana da tasa fahimta kana da taka fahimta ai kowa cewa kai aiki da fahimtar tasa indai ahadul lil fahmi ne ya kai matsayin ya fahimta yasa za a gama gabata ai duk sun tsaya akan haka daga bayan ya zama inda mutum ya fahimta ko da ma bai kai ya fahimtar ba amma ya karambani ya zama kai baka gano wannan ba ko fahimta ka ta saba da haka shikenan sai ka zama kafiri a wajensa ko ka zama ka fita daga sunna kai ba ahlus sunnati bane ko kaza ko kaza amma ka gama gabata ai ba akan haka suke ba Abu Hanifa da Imam Ahmad a iyaka fahimtar su ba wani maganar qunutu al-qunutu a sallar asuba akan haka suka zauna sun koyar da almajiran su haka Imam Malik yana ganin akwai al-qunutu a sallar asuba ko amma yana ganin mustahabi ne kankarfa amma dai bai kai sunna ba shi yasa amma ba a yin sujjadar rakanwa dan an bar shi Imam Shafi'i ko Allah ya kare da a gare shi shi iyaka nasa binciken sai nuna masa al-qunutu nan sunna ce gaggarfa amma ta fi sura a wajen Imam Shafi'i karanta al-qunutu a sallar asuba ya fi karfin ma karanta sura a wajen karfi ya za shi ya ga haka ya ga ma cewa in ka manta ma baka karanta ba ba sai kai sujjada rafkanuwa ba kuma kowa daga cikin waɗannan ya san istihadin wannan illa iyaka misali Abu Hanifa ya yi wafati shekarar da aka haifi Shafi amma dai almajirin Abu Hanifa sun san ga irin yanda istihadin Shafi yake shi ma kuma ya san ga yanda istihadin Abu Hanifa yake amma ya kowa ya gane kowa ya aiki da fahimtarsa in ma ta kama sai ɗayan ya bar tasa fahimtar a wani wajen ya bi fahimtar wannan ba tare da ya ce ai yayi bid'a ba Imam Shafi wata ran zai salla a masallacin Abu Hanifa dab da kabarin Abu Hanifa sallar asuba sai ya ce yau tunda za mu salla a kusa da malamin nan bara mu kyare al-qunutun da muka saba yi dan mu girmama shi tunda dai shi ya ce ba a yi to mu yadda ba a yi mu yadda ba a yi tunda ai shi ma malami ne amma kuma ai ba wai ya shi ya fahimta sa cewa eh akwai amma ko yaushe ijtihadi ya fahimta ta kan bambanta ba tare da ba daidai bane a ce dan fahimta kawai ta bambanta ko da ma a ce akwai hujja kowa da ta sa hujjar a ce za a tsaya kafin ta wani ko badda a wani babu dalili akan wannan in dai addini ake to babin abin da yazo game da kuma cewa yaushe ne. Babi na baya an yi magana a ina ne, wannan kuma babin za a yi magana a yaushe ne. Yaushe ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya harama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a halafi dubur salati, ya yi harama ne da hajji bayan da ya gama sallah. Da ya gama sallah ne ya yi harama da hajji. Abu Isa Turmizi ya ce wannan hadisi ne garibi, a wata nusar akwai ƙarin hasanu cewa kyakkyawa ne shi dai abinda ya sa ake ɗan dudubansa, wato hadisin haka saboda mutum biyu a cikinsa. Akwai Abdusalam ibn Harbi wanda yake Buhari da Muslim sun fitar masa da hadisi, to amma kuma wayansu suna ganin cewa ba wai ko ina bane za a iya kafa hujja da hadisinsa, to amma babban illan ma shi ne wanda shi ya karba daga gare shi, shine Usayf ibn Abdurrahman, wanda wayansu suka yi ganin yana da rauni. To Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne garibi, a wata nusar da ƙarin hasanu, ba mu san ɗaya ba da ya ruwaito wannan hadisin in ba Abdusalam ibn Harbin ba, wato irin nan dangane da nahwu ghairi ɗin, in ka ce badali za ka yi, in ka ce istisna'i dai za ka yi, duk da nasabar za ta zo, tunda in badalin ne ma badali ne daga mansubi, la na'rifu ahadan, ya sa gaira dole za ka ce, in kuma ka ce istisna'in ma dai za ka yi, to shi ba dai sai dai ka ce gaira ɗin. Wannan cewa a yi harama bayan an yi sallah, a yi harama da hajji bayan an gama sallah, shi ne abinda malamai suke so. Mutum ya yi harama a gurbin sallah, Nawawi yake cewa Imam Malik da Imam Shafi'i da mafi yawan malamai sun ce abinda ya fi mutum ya yi harama lokacin da taguwarsa ta ɗaga da shi. Abu Hanifa kuwa ya ce a'a, abinda ya fi ya yi harama gurbin sallah, yana gama sallah ya yi harama yana zaune kafin ya hau dabba. To abinda ya zo wannan babi ne a game da abinda ya zo a kan cewa mutum ya yi harama da hajji shi kadai, a yi harama da hajji shi kadai ba tare da an hada da umra ba. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi harama da hajji kadai ba tare da umra ba. Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi harama ne da hajji kawai ba bai hada da umra ba, daga Jabir ibn Abdullahi, hadisin da Muslim ya ruwaito shi, da kuma Abdullahi ibn Umara, wanda shi kuma Muslim da Imam Ahmad sun fidda shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Aisha hadisi ne kyakkyawa wanda yake ingantacce, hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Muslim da Abu Dawud da Nasa'i duk sun fidda shi, haka ma Ibn Majah. Ana aiki da abinda hadisin nan ya kunsa a wajen wasu daga malamai. Wasu daga malamai suna ganin cewa mutum ya harama da hajji kawai ya fi daga a ce ya hada ya hajji da umra. An ruwaito daga Abdullahi ibn Umara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi harama da hajji kadai. Haka nan ma Sayyidina Abubakar a zamanin khilafarsa ya yi harama da hajji kawai. Haka nan Sayyidina Umar ya yi harama da hajji kawai. Haka nan Usman ma ya yi harama da hajji kawai. Wannan maganar hadisin na Abdullahi ibn Umar hadisi ne muttasili. da wannan maganar da aka gabatar Abu Isa Tirmidhi yace Sauri Sufyanu Sauri yace shi lamarin yanda yake in kai harama da haji kawai to abu ne mai kyau ya zama baka hada da umra ba kai hajjin kawai shi kadai to abu ne mai kyau idan kuma ka hada kai harama da haji da umra gaba daya to ai shi ma yayi kyau in kuma ka fara yin umra ne a cikin watannin haji sannan ka gama aikin umran daga baya da ranar tarwiya ta zo ranar 8 ga Zulhijja kai harama da haji ka fita Mina to shi din ma dai abu ne mai kyau zahiri kenan shi yana ganin duk wannan ɗaya ne kowanne a ciki aka yi ɗaya ne Imami Shafi ya faɗi kamar wannan maganar amma kuma ya ce duk da cewa duk wanda kai ba zan ce ka yi laifi ba amma na fi ganin kyan kai harama da haji shi kadai sannan bayan yin harama da haji shi kadai kai harama da umra ita kadai amma a cikin watannin haji ka gama daga gareta kai tahalluli sannan daga baya kai harama da haji kai hajji sannan bayan nan ka hada gaba daya kai harama da haji da umra babin abin da ya zo game da tara tsakanin haji da umra mutum ya hada su ya harama da su gaba daya Anas ibn Malik yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ubangiji ina amsa kiranka da umra da haji zamma umra zamma haji ashe kenan hada waye kaga wannan ruwaya kuma ita ta zo da haka cewa wato manzo Allah ya yi kirani ne kenan wanda hadisi ne ingantacce wannan hadisin yana cikin inda aka samu isnadi gajere ga Tirmidhi da alitafin nan nasa ba isnadi wanda yake kasa da wannan sai dai kamar wannan ya zama tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne inda wannan hadisin mutum hudu ne kawai tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qutaybah to da Hammadu da Humaydu da Anas Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidina Umar inda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwarin aqiq yana cewa daren nan da ya wuce wani mai zuwa ya zo min daga wajen Ubangiji yace min kai sallah a wannan kwari mai albarka kace ya Ubangiji nema alkawarin zamma umra tare da haji gaba daya wanda wannan hadisin Imam Ahmad da Buhari da Abu Dawud da Ibn Majah sun ruwaito shi haka nan akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Ibrahim ibn Husaini cewa manzo Allah ya haji ne kirani ya hada da umra da haji wanda shi kuma hadisin Ibrahim ibn Husaini Muslim ne ya ruwaito shi Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Anas ibn Malik hadisi ne kyakkyawa ingantacce wasu a cikin malamai sun tafi zuwa wannan cewa yin kirani ai yafi yin kirani yafi mutum ya hada ya harama da haji da umra gaba daya ai yafi masa da ya harama da haji kawai ko kuwa fara yin umra amma ya fita daga gareta daga baya ya daura harama da haji a ya hada tun gaba daya kirani da ayyukan haji hadawa bi yafi wahala shi yasa suke ganin ma to ai tunda akwai hadisi a jurike ala kadaru ta abiki ladanki gwargwadon wahalarki ai zai fula dama kenan zai fula dama tunda ka dau harama baka da tahalluli sai an yi tsayuwa arfa an dawo ka je ka yi dawafi na kudumi kana cikin kai dawafin umra kana cikin harama har a gama kwanukan da za a yi a maka a fita a Mina kana cikin harama ka da haji to malaman kufa da yawa sun zaɓi haka wa gairihim da su da waninsu a wajen Abu Hanifa su suna ganin yin kirani ya fi babin abin da ya zo a cikin tamattu'i cewa mutum ya yi umra a watannin haji, amma ya gama daga aikinta ya tahalluli, sannan kuma idan takwas ga Zulhijja ya tayi ya dau harama da haji. Abdullahi ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mut'a, yayi umra a watannin haji ya tahalluli, sannan yayi dau harama. Amma malamai da yawa suka ce wannan gaskiya bai tabbata ba, abinda za a dauka dai shine tamattu'in a wajen wasu daga sahabbai yana nufin kirani. Tunda ya tabbata ta fuskoki daban-daban cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya shiga Makka da harama bai tahalluli ba sai da aka dawo daga Arfa. Amma yake cewa la wastaqbaltu min amri mastadbartu masu utul hadiya, da na san abin da za shi ya zo, da ban taho da hadaya ta ba, da sai zo ba hadaya in ya so ina gama aiki, ina zuwa Makka ina gama aikin umra ni ma in tahalluli. Illa iyaka cewa ya nuna goyen bayan cewa ai tamattu, illa iyaka cewa to idan mutum ya nuna cewa ya zaba abu ko bai ba, ai a iya cewa kamar yayi din kamar yayi haka ne ko ta fuskar majazi. Amma dai ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya shiga Makka da harama bai tahalluli ba sai da aka dawo daga Arfa. Haka nan sayyidina Abubakar yayi tamattu'i, haka nan sayyidina Umar yayi tamattu'i, haka nan sayyidina Usman ma yayi tamattu'i. Farkon wanda ya ce kada mutane su sake tamattu'i shine Muawiya, sayyidina Muawiya shine farkon wanda ya hani daga yin tamattu'i mut'atul hajji. Cewa shi ya ji Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin mutum goma da Annabi ya musu albishir da aljanna, na ƙarshen su ma a wafati, da kuma Rahaka da Qaisin suna ambaton yin mut'a da umra. Mutum ya yi umra ya huta, sannan ya yi harama da haji. Rahaka ibn Qais ya ce ai ba wanda zai irin wannan sai wanda bai san umarnin Allah ba. Ka je ka ce za ka yi umra wai kuma ka huta, daga baya ka ce za ka yi haraba da haji, haba ka dore man kawai. Sai Sa'adu ya ce kai maganan nan ta ka ko ba ta dace ba dan uwana. Sai Rahaka ibn Qais ya ce ai Umar ɗan Khattab ya ce a daina yin mut'an nan. Sai Sa'adu ya ce ka tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya yi mut'a, mu ma kuma mun yi mut'a tare da shi, shi yasa waye kuma daga baya zai zo ya ce ba a yi ba. Kaga wannan sabani ne na furu'a, amma ma kuma ya kai ga sabani a wasu matsaloli na usul. Maganar sahabi hujja ce ko ba hujja ba? Maganar ɗaya daga cikin hulafa'ul arba'a ɗin nan hujja ne ko ba hujja ba? Maganar shaihani ko ɗaya daga cikin su hujja ne addini ko ba hujja ba? Kuma shi sahabi hujja a cikin fatuwarsa ko fahimtarsa ko ko hujja a cikin abin da ya ruwaito? Duk wannan masailu ne na usulu wanda yake duk sun shafi nan, duk sun zo a nan wajen. Kaga wanda suke ganin dai cewa ko yaushe sahabi abin da ya ruwaito wannan za a duba, fahimtarsa wannan dole sai dai a sa ta a ma'auni a gani. In an gano ta yadda ya fahimta a yi riko da ita, in ba gano ba to abin masa fahimtarsa. Amma hadisin dai da ya ruwaito shi za a tsaya a yi fahimtar a ciki, suna da hujja a maganar nan ta Sa'ad ibn Abi Waqqas, wanda suke ganin cewa ai sahabbai sun fi kowa sanin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da meye lamarinsa na ƙarshe, sai su ga kamar maganar rahaku ne kai ci wato ai din yanda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam kai a yanzu ba za ka kai kamar Umar ibn al-Khattabi ba ko da annabi yayi mutu'a amma Umar ibn al-Khattabi yazo daga baya ya ce a daina mutu'an nan to ai akwai abin da ya hango akwai abin da ya hango wanda ta yi kai yanzu baka hango wannan din ba ka hango dai ce cewa an ce annabi yayi mutu'a to dai duk wannan matsaloli ne wanda wasu sun shafi usulu wasu sun shafi furu Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan hadisi ne ke ingantacce Imam Malik ma da kansa ya fi da shi a muwadda shi yasa nan ma ya zo ne ta hanyar Imam Malik dan tarwayar almajirinsa Kutaybah ibn Sa'id shekara daya aka haife su da Imam Shafi amma shi Allah ya sa yayi tsawon rai bayan Imam Shafi sai da ya rayu shekaru 36 yasa shi sai da ya ci 90 a duniya shekara 90 Kutaybah ibn Sa'id ne a duniya an haife shi 150 ya wafati mai 140 to cewa shi Salim ya ji wani mutum daga mutanen Sham wahuwa yas'alu Abdullahi ibn Umara alhali yana tambayar mahaifinsa shine Abdullahi ibn Umara mahaifin Salimu din shi wannan Salimu din jikan Sayyidina Umar ne daga yin hadiyin tamattu'in umra mutum yayi umra ya gama sannan kuma daga baya yayi harama da haji sai Abdullahi ibn Umara yace daidai ne ai yin haka ai daidai ne sai shi wannan mutumin Sham din yace to amma na samu labari an ce mahaifinka ya ce a daina yana nufin Sayyidina Umar sai Abdullahi ibn Umar yace da shi wa sana'aha a amra abi nattabi'u am amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da shi bawan Allah to Allah abinda nake so ka faɗa mu idan ubana ya ce ka ai mutu'a amma kuma ni ya tabbata a waje na cewa manzon Allah ya yi mutu'a din a ganin ka maganar wa zan bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar ubana sai mutumin yace lamarin manzon Allah kuma a ce akwai lamarin wani ai lamarin manzon Allah shine a haku da kabi Sallallahu Umar yace da shi Amma Allah ku sallallahu alaihi wasallam yayi mutar shi yasa ni ina nan bisa aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin guraren da shi Abdullahi ibn Umar fahimtarsa ta bambanta da ta mahaifinsa an sa akwai gurare da yawa inda fahimtar Abdullahi ibn Umar ta bambanta da ta mahaifinsa kaga nan yana ɗaya daga cikin guraren kamar cewa aka buru abinda ake nufi da shi jinin haira wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna salasata qurui haka yake wajen sayyidina Umar ba shi kadai ba ma to hulafaul arba'atu akan haka suke sayyidina Abubakar akan haka yake sayyidina Umar akan haka yake sayyidina Usman akan haka yake sayyidina Ali akan haka yake cewa mace in an sake ta in dai mai jini ce za ta idda da jini uku amma Abdullahi ibn Umar don cikin sabai su suka ce tsarki ake nufi ba jini ba tsarki uku za ta tai banda fuka sabat ko da suka zo na Madina sai zabo maganar nan ta Abdullahi ibn Umar da ita suka yi rugo masabar Malikawa da masabar Shafi'awa ya zabo duk da ita suka yi rugo amma masabar Abu Hanifa kaga su suka yi rugo da abinda hulafaul arba'atu dinnan suka fahimta dai irin wannan yana cikin inda shi fahimtarsa ta saba da ta mahaifinsa magana ce ta ilimi Jalaluddin Suyuti yi wani littafi At-Tahaddusu bin Ni'mati zantarwa da irin ni'imomin da Allah ya yi masa yake so ya bayyana wa mutane irin ni'imomin da Allah ya yi masa a farkon littafin yana magana akan shi waye sai ya kawo ubansa ya ce malami ne ga irin matsayinsa ilimi ga abin da ya samu ya ce bari ya kawo wata fatwa da aka yi wa uban nasa da amsar da ya bayar da irin hujjojin da ya kawo sai ya kawo wannan fatwar ya kawo duk hujjojin da uban ya bayar sai da ya gama tsare ya ce to amma ni fa ba haka fahimta ta take ba bara ku ji ni nawa hujojin ya ta kawo nasu hujojin ya kawo sai da ya gama sai ya ce abinda yasa na fara yin wannan dan kada wani malami ya ga shi ga ta sa fahimtar ni ga tawa ya dauka ko dan ina so in raina shi ne ba maganar raini bane magana ce ta ilimi ilimin nan amana ce a haƙa wuyan bawa duk abinda Allah ya fahimtar da kai kaga cewa shine gaskiya wajibi ne ka bayyana shi ko da fahimtar taka ta saba da tawani ko tawani yace idan da anan zan goyi bayan wani dan ya isa a wajena ai da ubana shine yafi kowa cancantan goyi bayan sa amma da magana ilimi ta huce wannan magana ce ta amana ka san gaskiya dan kawai ka zama ka goyi bayan wani ka danne gaskiya ko ka mummurɗata dan ya zama ka nuna karfin fahimtar wancan din kawai dan wani ne a wajenka ka ci amana ilimi ka tabbata sai an tsaye da kai yanda aka tsaye da wanda duk suka boye ilimi wa iza hazallahu misaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullainuna nan ala ya zama ya cancanta a bashi fahimta kuma aka bashi fahimta amma da gangan ya ta kokarin sai ya dandanne ta dan wani ga abin da yake jiran sa shi yasa ashe amana ce ta ilimi shi yasa zaka bla nu umara fahimtar sa inda yake ta bambanta da fahimtar mahaifinsa sai ya bar fahimtar mahaifin ya bayyana fahimtar sa Jalaluddin Suyuti haka to na'am.